karatu in ka iya tana kanka komai za ka yi shawara ila fi kai gaban kanka gunki na da so da tsamana na fi so ki tattaka ban so ki bani tazara in kika yi zan kauka wasa kala kala na zan yau da ke duka na saba ba da zuciya har yanzu ke magata ki satar zuciya aha 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 zaina kira ki guda hanya aha 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 mata kin masa mulaliya kici dai murin duniya dai ba van kamu nan masoyiya zaina ba ki kariya in sake a jike
za ta kyauni da ke rikicin aure ba ma ciki
makasan